walk on by me. My heart can't stand to hurt that way again. Oh, now, baby, if you're lying, walk on by me. If lies are all you got to say, then you can just be on your way. You might as well be telling.
Why don't need, down, da 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 da